da sai godiya dan ka min komai rayuwar duniya sai dai nayi ma addu'ar Rabbi ya mara ma kamar yanda kare ne ni tingina azanin goyo lana lana bi Baba na nake nake yin tutiya sama na dan sana halal shine kwaliya rayuwa ta 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 cikin duniya anta sababu fi annani wulitu walidi ya abati ya baba na Allah ya baka aljanna zamana cikin cikin takaji dadi har kai mana oyo yo
Sai godiya.